sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Hukumomin da Rasha ta kafa sun bada umarnin duk mazauna birnin Kherson na kudancin Ukraine da su fice nan take gabanin isar sojojin Ukraine da ake sa ran sun kusa shiga birnin. A wata sanarwa da aka kafe ta kafar sadarwa ta Telegram da yammacin jiya Asabar, gwamnatin yankin da ke goyon bayan Rasha ta yi kira ga fararen hula da su yi amfani da kwale-kwale don tsallaka kogin Dnipro don zurfafawa cikin yankin da ke hannun Rasha. Sun bada misali da halin da ake ciki da barazanar lugudan wuta da kuma zargin har-haren ta'addanci daga Ukraine. Birnin Kherson ya kasance a hannun Rasha tun farko-farkon mamayar a watan Fabrairu. Birnin dai shine babban birnin wani yanki mai suna daya, kuma yana daga cikin yankuna hudun shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya kwace ba bisa ka'ida ba a watan jiya. Dubban ƴan ƙasar Iran na daga cikin mutane kimanin 80,000 da suka shiga zanga-zangar jiya Asabar a birnin Berlin, wanda shine mafi girma a cikin zanga-zangar da aka yi a biranen duniya da ke nuna goyon baya ga zanga-zangar da mata suke yi a Iran. Hotuna sun nuna Iraniyawa sun yi tafiya zuwa Berlin don gudanar da zanga-zangar, kuma an gudanar da wasu zanga-zangar a ƙasashen Sweden da Italiya da Faransa da kuma Switzerland da dai sauran biranen Turai. An kuma bayar da rahoton zanga-zangar a London da Finland. Wani ɗan ƙasar Iran da ke zaune a Poland, wanda ya je birnin Berlin domin halartar gangamin, shine ya aikowa da muryar Amurka hotunan. An kunna waƙoƙi ciki har da waƙar dan ƴanci, wadda ta zama alama ce ta zanga-zangar ɗan Iran a duk faɗin ƙasar. Kuma ƙungiyoyi daban-daban sun yi tarayyar takin mutuwa ga Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Boris Johnson ya koma Birtaniya jiya Asabar yayin da yake la'akari da wani gagarumin yunkuri na yin nasara a wa'adi na biyu a matsayin firaminista makonni kaɗan bayan tilasta masa yin murabus, yayin da wasu abokan aikinsa suka yi gargaɗin komawarsa kan mukamin na iya haifar da ruɗani na siyasa. ‘Yan takarar da za su maye gurbin firaminista Liz Truss, wadda ta yi murabus ranar Alhamis bayan makonni shida akan karagar mulki, sun fara gudanar da zanga-zanga a ƙarshen mako ta fafutukar tabbatar da isassun sunayen da za su shiga takarar shugabancin ƙasar kafin wa'adin ranar Litinin. Johnson, wanda ke hutu a yankin Caribbean lokacin da Truss ta yi murabus, bai yi tsokaci a bainar jama'a ba game da neman tsohon aikin nasa. Ya samu goyon bayan 'yan majalisar masu ra'ayin mazan jiya, amma yana buƙatar samar da sunayen mutane 100 da za su goya masa baya kafin a yi la'akari da shi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu ma'aurata 'yan ƙasar Afghanistan da suka isa Amurka a matsayin 'yan gudun hijira suna ƙarar wani sojan ruwa na Amurka da matarsa bisa zargin sace musu jaririyarsu. Jaririyar dai ta samu rauni ne a wani samame da sojojin Amurka suka kai, wanda ya kashe iyayenta da 'yan uwanta biyar, kuma ta kasance hannun ɗan uwanta da matarsa suke renanta a matsayin ƴarsu. Ba tare da sanin waɗannan iyayen jaririyar na Afghanistan ba, bayanan kotun soja sun nuna cewa ma'aikacin jirgin ruwa na Amurka Joshua Mas da matarsa sun karɓi yarinyar daga wata kotu a jihar Virginia. Mas ya taimaka wa danginsu guduwa a lokacin da sojojin Amurka suka janye daga Afghanistan cikin ruɗani. Sannan suka ce da isar jaririyar ƙasar Amurka ya sace jaririyar, amma sai dai Max ya ce shi da matarsa iyayenta ne na shari'a, kuma sun yi abin da ya kamata don ceto jaririyar bisa imaninsu na addinin Kirista.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Ghana, inda mahalarta zauren ke tambayoyi akan yadda mutanen zangonni shida dake Ghana za su iya samun shaidar zama ƴan ƙasa. A yau za mu tashi ne inda mai shiga tsakanin gwamnatin kasar Ghana da mazauna zangonni Abdullahi Banda zai ci gaba da amsa tambayoyi. Honorable Abdullah gare ka.
Wayanga masala koko wayanga masaloli mu yi ta huskantar su, amma a wuri na mu dinga samu hankuri. In ka je passport office kannan ka gaya mene, ba yan passport officers kawai ke wurin ba, akwai yan migration officers su kuma suna wurin, shine akwai yan sanda su kuma suna wurin, akwai yan national security su kuma suna wurin, shine akwai ma'aikatan passport office su kuma suna wurin. Don shi wanda suke saran yin tambayoyin nan su yan immigration officers ne, don suna wanga tambayoyi don su san kamar watakila takaddun da kake da shi koko answers da kake bayarwa danganin tambayoyin da yake yin nan answers kan nan me kake yake. Don shi misali an ka tambaye ka ina ka fito, ni ka tambaye ni na ga maka ni a bafo na fito, an ka tambaye ka ina ka fito ni an kara na fito, an ka tambaye ka ina na fito oh na fito Nigeria ne, wannan dai sun samu wani dare-dare a cikin maganan ka. Don shi kan da na fada zaman citizenship bai dogara akan kabila ba, koko bai dogara wani irin lugga mai shin nan ke gayawa ba, citizenship ya dogara akan doka ne, shine batun hulanawa kuma batun enlistment din nan shine matsalan da ka gabatar kamar ana saran damu wayansu fulanawan nan, wannan kuma is unfortunate. Wannan da akwai hanyar doka da za a yi abi wayannan mutanen nan a deal da su according to what the law is saying. Ina samani shi yutun fulana wannan yana saran kira ne, yana saran yi mini jawabi danganin matsalan da attorney shi no yake gani haduwa ne ba mu samu hanya mun hadu ba, amma na taba gaya mai mun taba fira kaman kowane lokacin da zai samu a office na yazo mu zauna mu tattauna mu san hanya da zamu wuce. Muna maganan ga mu duka mun san asalin tsohon mataimakin shugaban kasa Aliyu Mahama, asalin shi a Hausa ne, asalin shi kan da muka sani a Hausa ne, amma wani lokacin da ya wuce shi shine mataimakin shugaban kasa. Mu kuma sani kamar second lady mu Aiba Fulla ce, koya yau ita ne second lady na the whole of this country. Don shi abinda zan gaya a takeice ne magana da kuka kawo mini magana ne yake da damuwa, amma akwai mafita. Don shi a office na mun yi niyya mun je mun gan director of passport, mun kuma je mun gan manya boss na NCC mu da ita mun zauna mun yi magana, mun yi niyya mu je mu gan boss immigration service. Don da muka je wurin boss passport office wanga shawara yayi da ni, don muka gan yan immigration service, muka gan yan national security, muka kuma gan yan BNI Bureau of National Investigation. Don wayanga mutanen nan su ko lokaci duka su suke wurin su suna ya tattaunawa su san hanyar da za a bi in wani ya zo a bashi passport koko a renew passport shi a bashi. Don shi wayanga mutanen duka mun je mu gan su, mun je mu gan su mu zauna mu yi zama da su mu san hanyar da ya kamata mu bi wayanga ababai duka iftawar. Abinda ni a wuri na ya kamata mu yi sosai shine public education. Mu da NCC da passport office mun zauna wani proposal ma mun je mu ba director of passport the ministry for foreign affairs don mu zauna mu san irin public education da ya kamata mu gabata don mutane su fahimci wane ne dangana wane ne ba dangana ba. Abinda nake son roka koko roki brother na ya tun abin da magana shi akwai wanda suke zuwa nan sunan bayan Ghana bane misali wata kila bawangare from Ivory Coast koko Burkina shi zo nan to ya san kaman akwai wangarawa nan shi ya bi kan wani bawangare kaman Olidi na nje nemi passport wannan abu kuma yana saran kawo damuwa amma masalan mu asalin shi guda kuma ne an ka dauki kamar ba'ar ne an san kaman arnade ba su da iri koyina kaman ka dauki bawangare koko Hausa koko Musi wangarawa akwai waran su Burkina Musi akwai waran su ibin Burkina shine ya sunan shi ba moshe akwai waran su kuma Burkina amma ka dauki batoni sunan ba irin su ko ina doshin me shin nan yaje waran an ka tambaye keo ina ka fito yace kaman ni kuma shi na fito koko Asante region na fito ba su samun masala da shi kamar in ka ce kaman ni ba moshe ne kuma shi na fito wurin nan ne masalan yake amma wayanda suke wannan wata kila a wuri na ba su fahimci abinda doka on citizenship nan ke gayawa ba shi yasa nace kuma akwai mafitan nan one ya kamara samu public education manyan da ke jagoranci hukumai da suke dubawa don waje samu passport na misali passport office da immigration da national security ministry da sauransu muka meet muka samu hadin kai da su ina samani wanga problem mun samu mafita akan amma abinda zan gaya a karshe ne bai kamata ka dubi kanka kai ba dan gane bane koko wani dan gane ne fiye da kai no kai dan gane ne don kan da na fada a cikin citizenship act nan wane ne dan gana akwai bayani a cikin wannan citizenship act nan don shi kan da lawyer ya fada in kana so a copy kai ka je kan net ga guda ina tare da ni kan net ma na je shi na download gashi wuri na kowane takardar da kake so duka in ka je kan net ka samu in kesin court mane in ka je kan net ka samu don shi zan plead with kowa da ke nan musamman sarakunan mu da limamin mu mu dinga samu copies of wanga takarda citizenship act nan in muka karanta ba mu fahimta ma mu bar wayan su karanta su yi muna bayani muna da lawyoyi da yawa a cikin zango muna da wanda suka yi da ilimi suka je school suka karanta su samu fahimta she su yi muna bayani mu san abin da ke tafiya ko ko abin da ke cikin wanga doka da constitution mu na 1992 magana na a takeice dai shikenan zan zauna ina akwai wani questions da za ta tambaye ni na shiri na amsa wayannan questions
ne. Da questions ya da institutions da kaje kamar immigration and passport office amma na ga kai silent on Ghana card. Eh his are now the address domin an uwan mu wayan su an musu card daga baya kuma kaman su je kuma su gamu da abin ga immigration office shi su karbi katin su hannun su da kuma wani kuma kaman kan da na gwada shi kuma an haife shi Accra he have to from a big family in Accra amma he stayed outside da ya zo yaje Ghana card an refuse shi well maybe the year express kan shi sai ba amma na ga kuma matsala ne wurin Ghana card domin wayansu an issue musu daga ba kuma shi a collect back
shi kuma yana da dokan shi na majalisa in kaje neman Ghana card akwai wani tambayoyin da za su yi ma wani irin takarda ne kake da shi amma birth cert ya kara koya passport aha passport is a voucher ha don shi in passport ne in baka da passport kuma in ka samu mutane biyu su zo su saya kuma lalle sun san ka kai dan Ghana ne ga wurin da an ka haife ka ga sunan naki parents din ka don shi in an ka samu wannan information ya kamata Ghana card nan a baka amma bayan wanga information duka in baka samu Ghana card nan ba akwai process da kama da kabi akwai complaint na koko petition da za ka yi in kai abin ga petition nan ya je gaban manya sannan su zauna su duba maganan nan in lalle ne ya kamata a baka Ghana card nan an baka Ghana card don in ka duba tarihin court mu zai karfi court ta ce kaman wan ba dan Ghana bane da wanka ce kaman kai ba dan Ghana bane yana da implications jewa yana da security implications jewa kai ba dan Ghana bane ina ne ka sanka ina ka fito ina za je da kai wata kila ma in misali asalin kama Burkina ne yau mahaifiyanka nan an ka haife su kakanninka nan an ka haife su Burkina ma baka san wurin ba ina ne za je da kai a cikin Burkina shi ka zama stateless don shi court mu they are very reluctant and hesitant in saying kaman kai ba dan Ghana bane don shi ka duba cikin tarihi mu case da yaje court duka na batun citizenship 1 out of 10 suke saran succeed day one su ana declare su yan Ghana ne don court ba ta son ta gaya kaman kai ba dan Ghana bane in order to declare you stateless don shi batun Ghana card nan kuma mu duba cikin dokan nan akwai process nan duka a cikin dokan nan in akwai matsala ne akwai hanyar da dokan nan zai nuna ma shi ka bi kan wannan process nan shi matsalan da kake da shi ka samu mafita kan wannan matsala
honorable mun ji bayanin ka batun passport da Ghana card nan ka ce ka encourage mu dukan nan mu samu citizen action nan masala babban masala da muke da shi ne da ka kai wurin ba a baka dama ma ka bayyana ma kanka ne wannan masala ne domin me wa'ansu mu dai mun yi mu explain mu kan mun da zama za mu yi mu explain kan duk da an ce maka kai ba dan Ghana ba su ma sauraron ka kuma that is the one point about passport shi Ghana card nan mun sa akwai process in me she deny akwai challenge form da ya kamata ka an ce maka su ba su they are not even prepared for you because you are from the Zongo community or kokuwa kai dan fulani kanto dan fulani ne this is what we have in dai ana ba mu dama ne mu go through processing na da wata kila ba mu zuwa nan ma muna challenge wannan issue
kuma muna bukatan waye hankulan mu yana da muhimmanci kwarai da gaske shi sa wanga magana zuwa ga kawunan mu ne musu a gabanin Zango bayan haka wurin cewa kaman wane ne din kasa lawyer ya bada bayani wai ɗaya daga cikin iyayen mi shi ya kamata mi shi ya zama dan yar kasa ko dan kasa to akwai wani fahimtar da akwai shi idan an aka ce haka ina gani kuma a akwai wani kabila ne da ya kamata wannan kabila ya kasance babanka ne ko kakanka ko ummanka to amma cikin wannan action da shi ya bada bayanin idan in kana wanga kasa ko wanda ke wanga kasa aka samu yancin kai dan kasa ne to wannan wurin waye hankulan mutane ya kamata mu karfafa kan wannan kwarai da gaske sa'annan dan wasan zauna ya magana cewa kamar waka ga kira sunanka wani abu kasi ne ko wani abu Kano ina gani suna bai da alaka da zama dan kasa misali ga hotun babana sune the first batch in Ghana police force he was part of the Gold Coast Constabulary he was part of the Kenya yesterday Bema amma sunan da ake kiran shi ne bawo Hausa shi yasa suna bai da alaka da kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane domin na da wa'ansu sunan kabila ne there is no way za ka guje ka tare wannan misali family ne mun shi ne Diko original cikin gara ba Diko amma ni dan gane ne so idan ka kira ni Diko bai dinga cewa kamar ni ba dan gane bane amma suna malam magana na suna bai da alaka direct da cewa kamar kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane thank you so much
Assalamu alaikum Naji honorable ka ce ka samu meeting da director of passport cewa in yazo in aka zo aka samu wani matsala aka kai gare shi zai yi study matsalan nan ya bara ba mishi passport ko kuma hana mishi okay this is a situation whereby director of passport ya assigned mutumin ga ya cancanci a bashi passport ya ke wurin printing room suka ce kamar wanga bai kama da ganiyan ba aka dawo da shi back aka rufe wannan case to immigration wannan ya za a yi da wannan magana that's one secondly in ka je wurin takardar aihuwa for instance spellings of names ni yanzu sunana Muhammad Amadu na is AMADOU sha ce no ba mu da mu samu ka wannan suna saboda is a French spelling I think in an duba kira na ko kuma kana nake an san kamar original din na tushe na wani wuri ne maybe babana da yazo nan ya keep sunan shi with that spelling sai sa mu duka generation na mun da ku wannan spelling na all along sai sa ba mu ya mu sake ka gane ko kuma I think kamar sunan ka property ka ne you decide how to spell it yanzu mutumin Chinese haka zaka sai shirin ga yaje pas wurin ta da fa yace sunan shi Chingon Lee an ce kamar ba sunan gare bane ka gane ko hobe ba duwa mun da wurin ko
da waɗannan tambayoyi na Muhammad Ahmadu zamu dasa aya a yau a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na a Ghana Ridwan Abbas da Hawa Abdul Karim da suka jagoranci shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni, muna tare da wani malami ne mai tallan guru. Malam ko menene sunanka?
Muftar Muhtari
Malam Muhtari to Malam Muhtari kaman daga wace jiha kake a Najeriya?
Ina jihar Kebbi.
Okay daga jihar Kebbi kake? A cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma?
Ina karamar hukuma a birnin Argungu.
A birnin Argungu. To gashi nan na ga kaman kaina sana'ar saida goro ne a nan birnin tarayya Abuja. Wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati. Ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan kananan sana'o'i. Kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro?
Gaskiya alhamdulillah bakin gurguru dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocin mu bakin gurgudu alhamdulillah mun gode Allah
to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu bane na boko
gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gurgudu dai na yi kwarai kuwa
To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja?
To gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna kuma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya.
Ko wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba dan ganin cewa kai wannan sana'a ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu
gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abinda zaka samu in kana samu naira 1000 a wuni to nan Allah ya da akallan dai ko baka samu ka samu 2000
to yanzu kaman wannan yanzu wannan goran naka wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne
gaskiya wannan kallan zai kai naira 700 zuwa 10
to a rana kuma kana samu kaman a ce nawa
to wani lokaci kana ka samu 6,000-8,000 duk kana samu a wuni daya wani lokaci zaka samu ma fiye da haka din
to birnin Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganar wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganar muhalli gurin zama kaman a ina kake zama a wannan birni na Abuja
ina zama a cikin area a Sokoro wajen AIT junction ina cikin wannan line
to kaman kana haya ne ko ku kana zama ne a wani gidan wani dan uwa
yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu amma ina zauna a wurin
to kaman wani lokaci kake dauka kamin ka koma gida a Argungu
kaman misali irin na zo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din duka zan iya irin sati 7 zuwa 8 zan yi wani lokaci zan yi sati 9 ko zuwa 10 hakan nan sai in koma gida
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya
to a gaida Malam Sale kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri